mentan asna na sahama ya ta warada ziya Yeah, we had it.